Mary.
Koshiki chari kabe kalau kachin ki aku kaza dingin kalau kalau to aka wal kisho yanzu ni atri ki labaron ki temi gund ki komi wudina ko aku kun wanda atri ki temi yinne litafi wani gund dar shift ne aku bulchi kuma kun bona komi tunenne in ka kum ngarni sika yan shift kikina shift kinami agi ka farko chalin namin koi Nadta demi ngaran na gibi ba sai dugni chali kumbolin na kuma ki gashin na pik mulki koyina san yanda kana gi ki shift ki fari chali halce duniya sai ta walta lera haske puri sai haske uti tafi haske ki chali demin atfi aiki wasu ki chali lebi kuma atfi aiki wasu agasa